أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر، والتعدي في بنظرة تأتي لنا بالظفر. Masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaman da yanda muka fara bayani a zaman da ya wuce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon abin da ya fara yi a Madinan sa bayan an gina masallacin Quba, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a ciki. To yanzu da ya shigo cikin Madina, tsakiyar Madina, inda gidansa da iyalinsa da kuma Allah ya karbe shi inda raularsa take, to farkon abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a kyala raƙumin sa, shi an hore shi ya san inda zai tsaya. To har da raƙumin ya zo wannan waje ne da ake shanya dabino, marbat waje ne na shanya dabino. To nan ya durƙushe, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siya, sallallahu alaihi wasallam aka gina masallacin sa. An gina wannan masallaci a cikin Rabi'u Awwal, shekara ta farko ta hijira. Tsawon masallacin kamu 70, fadin masallacin kamu 60, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina. Sannan tsayinsa a sama kamu 5. Manzo Allah ya yi foundation din wannan masallaci da duwar wasu marmarori. Sannan ya yi katangar wannan masallaci da tubali, bulor ma'ana na kasa, bulo na kasa. To sannan ginshikan wannan masallaci dabino ne, kututuran dabino na dabino aka sassare, da wannan icen dabino aka yi wannan ginshikan wayannan masallaci, kamar yadda ake sa falwaya. To haka aka falwaya ta katako din nan, to haka aka sa itatuwan dabino, sune ginshikan wannan masallaci. Sannan rufin masallacin zargar dabino ita ce rufin wannan masallacin. To bayan an yi shekara 7 da gina wannan masallaci, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bude masa kaibara, Allah kuma ya buda wa musulunci da musulmi. To manzo Allah ya kara fadin masallacin, kamar yanda sahabbai suke cewa ba mu koshi da dabino ba sai da aka buda kaibara. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara fadin masallacin, ya zama da tsahon sa kamu 70. To yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kara kamu 30, sai ya zama kamu 100. Da fadin sa kamu 60 ne, yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara kamu 40, yanzu sai ya zama 100 cikin 100. Haka masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsaho da fadi duk guda daya. To bayan komawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Allah, zamanin khalifancin sa yana Abubakar ba a taba komai ba, amma zamanin khalifancin sa yana Umar, shekara tana 17 bayan hijira, bayan yanzu sa yana Umar radiyallahu anhu yayi wajen shekara 4 akan khalifanci kenan. To da Allah ya buda sai sa yana Umar ya kara masallaci ta wajen alkibla, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara shi fadin sa har izuwa wannan baranda, wato ta wajen alkibla, har izuwa wannan baranda take tsakanin wajen sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan wajen alkibla kuma na Usmani, wato khalifa na Usmaniya. Da yayi dan za ka ga alkibla biyu ce, alkibla uku ce ma a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ga alkibla manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hannun damanka, in kai dan tafiya kadan za ka ga wata alkibla kuma irin wannan ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma wannan ba ta Annabi bace sallallahu, akwai khalifa na daular Usmaniya wanda shi ya kara gina masallaci, to kuma alkiblar sa ce ila inda yake sallah. To kuma za ka ga wata alkibla kuma daga alkiblar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hagunka, kaman za ka taho wajen ziyara, to ka kuma alkibla ta yanzu inda limamai suke tsayawa. To daga wannan alkibla ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai dama zuwa wannan alkibla ta Usmani din nan, to wannan waje zamanin sayyidina Umar aka dan kara shi zamanin sayyidina Umar aka kara shi yawa wazaga sannan sayyidina Umar kuma ya kara min jihatil magharibi tayamma tayamma saboda rana tana fullowa ta bakiya alkiblan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana kudu rana tana fullowa ta bakiya shine gaba saboda kudu maka a kudun su take to yanzu kudu arewa yawa gabas yamma to yanzu ta wajen yamma ta wajen yamma ma'ana yanzu idan ka sa ta wajen hannun hagunka kenan yamma dai ta gabas ga gabas wajen bakiya to ta yamman masallaci to sai na Umar ya kara ginshikai guda biyu da fadin su ginshikai guda biyu alkiblan manzo Allah a kudu take to ta arewa kuma yanzu in ka sa gabanka kuma inda in ka kalla in ka ba alkiblan ka baya to kuma gabanka kuma to nan ne arewa ta arewa kuma sai da sayyidina Umar yayi kamu 30 bayan iyakar masallacin annabi na da to sai da sayyidina Umar ya kara yin kamu 30 sannan ya kara wannan wajen sannan aka rufe to wannan shine karin da aka yi zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu sai zamanin sayyidina Usman ya yalwata masallaci kuma ya gina masallaci zamanin sa hijira tana shekara 29 bayan rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shekara 19 radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alaihi wasallama sayyidina Usman ya kara ta gaba ta alkibla sayyidina Usman ya kara wata baranda to yanzu har zuwa yau alkiblan masallacin manzo Allah inda limaman nan suke tsayawa wannan duk karin zamanin sayyidina Usman ne ba a kara komai ba har goben nan ba a kara komai ba duk karin sayyidina Usman ne ta wajen alkibla ya kara wata baranda shine karshen kari ta wajen alkibla har goben nan sannan ta yamma idan alkibla tana bayan ka to ta hannun hagunka kuma sayyidina Usman ya kara wata baranda ya kara wata baranda sannan ta gabanka kuma inda sayyidina Umar din nan ya kara kamu 30 yayin sayyidina Usman ya kara wani kamu 10 kaga yanzu kamu wajen 40 kenan bayan kamu 100 na Annabi sallallahu alaihi wasallama to yanzu masallaci ta alkibla an gama ta dan yamma ne ake dan karawa kadan sai kuma ta wajen wato gabanka to na aka fi kari da yawa ta arewa saboda in ka bar alkibla kudu to wannan kenan zamanin sayyidina Ali ba ai kari ba radiyallahu ta'ala anhu to sai zamanin Umar bin Abdul Aziz wanda Umawi ne amma mai adalci har mutane suna ce masa nabiyar din khalifofi bayan sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali to ana ce masa nabiyar din khalifofi saboda adalcin da yayi bawan Allah ne shi yasa a hada hadisai shi ya horo a hada hadisai to ya gina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan yayi tasa fada da masallaci hijiran manzo Allah tana shekara 91 bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shekara 81 shi kuma Umar bin Abdul Aziz shi kuma khalifa ne yasa yayi shi kuma da ya tashi nasa tayamman masallaci ga gabas in ka sa alkibla a bayanka to gabas tana nan damanka to yamma kuma tana nan hagunka to tayamman masallaci ya kara ginshikai guda biyu to wannan tayamman masallaci wannan shine karshen dadi da aka yi har goben nan shine wanda zaka ga kofar babu salami babu al-majidi babu rahmati babu salami hababul majidi to har yanzu dai wannan kari ta yamma Umar karin Umar bin Abdul Aziz shine karshe kamar yanda ta alkibla kuma ta kudu karin sayyidina Usman shine karshe to Umar bin Abdul Aziz shi ya shigar da dakunan matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk gaba daya a cikin masallacin aka su dai ba a maida sojan saboda akwai rawalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidan gaba daya sai aka kewaye shi yana nan kewayayye a cikin masallaci amma kawai an riga an fada da shi ma'ana ba dakunan yanzu falo ne kawai sai inda raulan manzo hegin shi kai kawai to shi aka gewaye da kuma katangar karfe mai ragaraga mai kyau to ita aka gewaye wannan ita ce hujuratu dakunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya shigar da su dakunan ummahatul uwayen mu'mine tattawafaina kulluhunna domin duk sun rasu a wannan lokaci Allahu akbar kafin shekara 80 sun rasu a wannan lokaci kamar yanzu gashi yau da muke wannan karatu ɗaya daga cikin matan Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ta kafar mu sai da Balkisu ta rasu yau Allah ya rahamshe ta ya ba mu albarkata ya hada ta da Shehu Ibrahim radiyallahu anhu albarkan manzo Allah sallallahu to haka haka dai su ma haka matan manzo Allah da ɗaya wannan ta rasu haka suka kare haka matan Shehu Tijanin ma radiyallahu haka gashi na Gausi Allah ya ja da ran ragowa haka dai ba mun zauna ba za a rasu ba haka sahabbansa haka zauran da sahabbai duk sun kare haka tabi'a haka har sai an zo wata rana ana cewa wa ya ga Shehu Ibrahim ba sai dai wanda ya ga Shehu ba har sai an zo ana cewa wa ya ga wanda ya ga Shehu Ibrahim a ce ai duk sun kare haka har an zo ana wa ya ga wanda ya ga Shehu Ibrahim ane mutum duk gabaki da to duk matayen manzo Allah sun rasu a wannan lokacin to sai Umar bin Abdul Aziz di ya shigar da dakunan su radiyallahu anhunna Allah ya kare yadda a gare su ya kara kuma ta arewa yanzu in ka sa alqibla bayan ka to gaban ka ita ce arewa alqibla tana kudu to ta arewan nan inda sayyidina Umar ya kara zira'i 30 sayyidina Usman ya kara 10 to shi kuma shi ma ya kara wa huwa shi ya kara ta nan ba a faɗi ko zira'i nawa ya kara ba Umar bin Abdul Aziz shine farkon wanda yayi hasumayoyi wajen kiran sallah guda hudu yawa masallacin manzo Allah hasumayoyi guda hudu sannan yayi mihrabi wajen daliman yake shiga shine farkon da masallace ba mihrabi shine farkon wanda yayi mihrabi dan haka ake cewa mihrabi umari sayyidina Umar bin Abdul Aziz sannan yawa masallacin kofa 20 yau masallacin kofa 20 da sai dai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta mata wadda yake shigowa duk gaba daya to wannan shine na Umar bin Abdul Aziz to bayan sa kuma sai zamanin Abbasawa shi kuma khalifa Mahdi dan Abi Ja'farul Mansur to shi ma ya fada da masallaci hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana shekara 161 bayan rasuwar manzo Allah da shekara 151 sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya kara ta arewa in ka sa alqibla bayan ka gaban ka inda sayyidina Umar din ya kara inda sayyidina Usman din ya kara sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya kara shi ma ta nan ya kara kawai bai kara ta kowane gefe ba to haka masallaci yake har lokacin sarautar sarki Kaitabai shi kuma shine ya tada rushe masallaci ya sake nasa ginin amma akan wayannan ginannuka hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana shekara 886 wajen bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 870 da wani abu to shi ya dada fadada arewa a kudu a arewa kai shi ya kara fadada arewa in ka sa alqibla bayan ka inda dai duk ake ta kara din nan sayyidina Umar din nan ya kara radiyallahu anhu sayyidina Usman ya kara Umar bin Abdul Aziz ya kara shi ma Mahdi al-Abbasi ya kara to shi ma Kaitabai nan ya fa da haka masallacin manzo Allah Shehu radiyallahu anhu azuwan sa 1935 na farko yace dogo ne sannan ba a maida shi kamar na yanzu an ce dogo ne za ka yi mamaki to shi ya kara dai ta Kaitabai shi ya yi abu to shi Kaitabai inda ya kara ba inda su sai na Umar din nan suka kara ba shi kuma gabas wajen mahudar rana yanzu alqibla tana bayan ka to hannunka na dama waje jan dakunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din nan shi ya kara kaman tani guda biyu kamu tani guda biyu da rabin tani shi ya ƙara ba dani shi ya ƙara kamun guda biyu kamun da hannu guda biyu da rabin kamun to shi kuma abin da ya ƙara kenan to bayan abin da ya ƙara kenan bayan sa sai shugaban shugaba a ƙarƙashin daular Turkiya shine ya tashi da gina masallaci da gyara shi wato shi wannan Abdulmajid Abdulmajidi haka ake ce masa shi Sultan Abdulmajid al-Usmani mutum Turkiya kuma sannan Turku su suke mallakar kasashen musulunci hijira tana 1265 tana 1265 sannan Shehu Jami ya koma zuwa ga Allah a wannan lokaci hijira tana 1265 za a ce karni na uku kenan na 13 to shi kuma shi ya tashi da gyaran masallaci ya gina masallaci da duwar wasu da ya fitar da su a jikin dutsen da yake kusa da Zulhulaifa akwai dutse kusa da Zulhulaifa wannan dutsen yasa aka dinga fasa kasar da take cikin wannan dutse da su ya gina masallaci to bayan ya gina masallaci gini mai kyau sannan shi ya fare wa masallaci kubobi yawa masallaci kubobi ya rufe ta da laffa ta darma har yanzu in kaga kan masallatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga wayansu kubobin na kaman na darma ne na azurfa ne yanzu dai duk za ka ga farare ne to suna ginin wannan da yene Allahu a'lam shi wannan koriyar kubba din dan an ce shi ya fara kubobi ko ko shi ya tada ita ma'ana dai shi yayi kubobi radiyallahu anhu sannan yasa mai rubutu Abdullahi Zahabi afandi shine kuma duk ya rubuta ayoyin Qur'ani na cikin kubobi da na jikin bangwayen masallacin nan duk shi ya rubuta na da bangwayen masallaci da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya rubuta ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wayansun su ma'ana yana nufin wayansu su dinnan wayansu waƙoƙi tunda har alburda dan shehu yazo ya tarar da bangon wajen mata alburda ce a rubuce kuma har yanzu saman dakunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga akwai waƙoƙi amma an yi musu painting da in baka lura ba zaka iya gane su ba to shi ma na wani malami ne na daular Usmaniya din shi ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tafiyarsa ta hajjin da komai to shine aka rubuta to kusan da Saudiya ba su taba wannan ginannuka ba har wayannan abubuwa da suna da haka suka yi musu fenti kawai suka yi musu fenti dilke ba kubobin masallacin da katangan masallacin da ginshikan masallacin da mihraban masallacin wajen sallah Annabi sallallahu alaihi wasallama da wajen sallar shi Usmani din nan da wajen sallar da ake yi yanzu to a zamanin Saudiya kuma ita ta sawa wayannan rubutuka tantin zinare amma ita ma ta rubuta tare da wayannan rubutuka dan rubutukan na kartawa ne ba rubuta aka balle a goge a cikin ginin suke na sassakawa ne to ita kuma Saudiya da ita ta sa musu zinare zigga baki daya ita ta sa musu zinare da sauran ado to sai yalwata masallaci na Abdul Aziz Al Saud bayan kuma Saudiya sun kama wajen shi Abdul Aziz baban wayannan sarakuna duk gaba daya to shi kuma zamaninsa wannan barandoji na arewa wajen da su sai na Umar din suka yi ta karawa inda da aka yi ta karawa shi yasa aka kwashe su na ginin wannan khalifa majidi din nan Abdul Majidi din nan to shi yasa aka kwashe su ya ƙara wayansu tafiya kuma ya ƙara yin wani abu sannan ya yi wayansu barandojin masu fili wanda za su ci masu sallah 27,000 haka yayi wannan fili amma jidde ta wajen arewa yin alƙibla tana bayan ka gaban ka din nan dan haka Shehu radiyallahu anhu yazo yace ya samu masallaci mustaqili ne mai tsaho ne ya tafi arewa masallacin arewa ya tafi tsawon sa arewa ya tafi haka nan aka yi ta jarawa wato tsawon sa a arewan nan sai da masallaci ya kai arewan nan tsawon sa kamu 128 kamun sa kamun masallacin Annabi a arewa din nan fadin sa kuma daga gabas zuwa yamma sai da ya kai kamu 91 daga gabas zuwa yamma yawa sannan tsakiyarsa kuma daga gabas zuwa yamma akwai barandoji guda wajen uku akwai barandoji guda uku wanda zamanin zamanin Fahad din nan har yau suna nan amma sai aka yi musu lema wacce take budewa da kanta take ba wannan fadi in ka shiga masallacin matan zaka kuma shiga wayansu barandoji haka wanda ba cikin ba rufi bane amma sahu yana kawowa hannan wajen amma kuma an bar su a bude barandoji ne to din na gine-ginen wayancan sarakuna din ne duk wanda yazo zai aiki amma bai taba abin da dan uwansa yayi to wannan shine gaskiya amma mutum ya zo da wata kikkiawar tunaninsa da komai da maginansa ai gini mai kyau amma wani yazo idan dai kariya bar wani waje da za a yi ta fadau wancan to ya sa a rurushe wannan shi kuma yazo ba da wani fahimta da kaza kaza Allah ya kiyaye masallaci annabi da haka yake da kyau da abu to kuma har 1984 Fahad Allah ya saka mata alheri ya sa ginin wannan masallaci wanda in ban da iyakar wato iyakar ginin Abdul Majidi din nan iyakar ginin nan nasu shine masallacin Annabi na da da su karin su Sayyidina Usman da karin su Umar bin Abdul Aziz har Mahajil Abbasi har zuwa karin Abdul Majidi din nan Turkiya karin Turkiya to iya wannan kawai shine Fahad bai taba ba amma kuma gaba daya ya kwashe wannan na baban na saboda ya shigar da su ciki to kuma ginin masallaci na yanzu kuma Fahad ne wannan gini mai ban mamaki Allah ya azurta mu duk gaba daya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya je ya gani haƙi zuwa ƙarshen sa dai ta arewa din nan har da dakunan litattafai da maktabobi da abubuwa dai abun ba babu wani waje a duniya a yanzu da aka narka maka kuɗi irin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya kaf babu wani waje da aka narka maka kuɗi irin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cancanta kuwa sallallahu alaihi wasallam ya cancanta to ginin Fahad kan ma ba za mu iya bayanan sa ba akwai littafai dai duk gasu wanda duk suka nunnuna wayannan abubuwa Allah ya saka mata alheri to sai wayannan masallatai da Shehu radiyallahu anhu yace yazo ya samu guda 16 radiyallahu ta'ala anhu to wayannan masallatai farkon masallaci na tarihi a Madina bayan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya riga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine masallacin Quba dala al-Badr alaina masallacin Quba wanda nan manzon Allah ya fara shigowa Madina sallallahu alaihi wasallam bayan yayi hijira ya sauka a wajen Bani Amr bin Auf ya sauka yayi kwana uku a Quba to wannan kwana uku da aka yi musulmi duk inda yake wajen sallah ne dole yayi masallaci in bati jani ne dole masallaci ne nan wajen wazifa ne kuma duk gaba ki da to wannan shine farkon masallaci da lamasjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yataṭahharu wallahu yuhibbul muttahhirin lamasjidun masallacin da ussisa ala taqwa aka yi foundation sa akan tsoron Allah min awwal yawmin farkon ran da ka shigo Madina wannan ya nuna tarihi ana san tarihi wanda ana wannan shine na farko shine ga muku abin da muka zubar kenan farko kaza akai farko gashi Allah ya kula da tarihi wannan aya ita ce asalin tarihi min awwal yawmin ranar da ka shigo na farko din nan fa yanzu wannan an san shine na farko an san shine na farko yan faila na farko inda shehu yayi kaza inda shehu yayi kaza 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 min awwal yawmin haqqu an taquma fi nan ne ya fi cancanta ka tsaya ba na munafikai ba fihi rijalun yuhibbuna an yataṭahharu kuma akwai mazajen da su suke so su yi tsarki su suke so su zama masu tsarki ba Adamu da ake sai kun zama masu tsarki sai kun yuhibbuna an yata da su suke son su yi tsarki gaba daya wannan sufanci di ya kare a nan wajen wallahu yuhibbul mutahhir ka san ku Allah yana son masu son tsarki masu son su yi tsarki ko to wannan shine masallacin ku ba ruwayar ita sayyida shamusu bintu umanu ta ce naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yazo madina ya kafa masallacin quba sai na ganshi yana dauko dutse da kansa yana dauko duwatsu har in ya dauko dutsen dutsen yana rinjayarsa sallallahu alaihi wasallama naga manzon Allah har in ya dauko dutsen dutsen yana rinjayarsa sallallahu alaihi wasallam sai wani daga cikin sahabbansa yazo zai karba sai manzon Allah ya ce na bada uwata da ubana rasulullahi bani shi isan ma kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kai ma je ka dau irin sa in zaka iya kade mun kaya na har manzon Allah ya kafa foundation din wannan masallaci kuma da aka juya Ka'aba da aka juya da Baitul Maqdis da aka juya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo zai musu sallah ya nuna musu al-Qibla Jibrilu shi yazo da kansa ya nuna al-Qibla masallacin Quba Jibrilu yazo ya nuna al-Qibla masallacin Quba to masallacin Quba yana da daraja yana daga halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ran asabar sai yazo Quba din ran asabar sai yazo Quba ko akan raƙumi ko akan doki ko a kafa yazo ya ziyarce shi wannan sufaye suka dauka zaka ga sun dau wani aiki ba dole bane ba ku amma su sun sa wa kansu dole ne tunda ai ba Allah ne yace a kawai ka dinga ba a cikin musulunci sai ka dinga zuwa Quba oh shi manzo Allah ya sa wa kansa tarihi da kula da tarihi da kula da mazaje na Allah wanda sune farko wanda suka kawo shi garin wanda suke Quban nan suka raso a Quban nan duk gaba daya kuma manzo Allah yace duk wanda ya tsarki a gidansa sannan yazo masallacin Quba yayi sallah a cikin masallacin Quba kamar yayi umra ne mutanen Madina za su zo umra amma ga wata babban umra Allah ya ajiye musu to yanzu ji ba masallacin Quba in kai sarki a gidanka ko kai yo Allah ko kai wanka an ka zo masallacin Quba kai sallah umra ne sai yanzu a ce kaji ya ce masallacin Quba ya ashi amma waje za a da shi da masallacin Allah mai alfarma amma shi kuma gashi Allah ya bashi shi kuma nasa to masallacin Quba tun daga zamanin Umar bin Abdul Aziz ginanne ne aka yi ta har sarakunan Turkiya kaza to kuma gashi har kuma wannan babban gini da Fahad ya sa akai Sheikh Radiyallahu anhu ya same shi ya zo ya ce ya shiga har ya sha ruwa a Bira Arisi to masallacin Quba kaga yanzu daya kenan sai masallacin Juma'a inda aka yi Juma'a ta farko ana ce masa masallacin Atikatu ko ana ce masa masallacin Bani Salim saboda Juma'a ta faru a ciki lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo cikin Madina ya biyo ta wajen su sallallahu alaihi wasallam sai suka kama raƙuminsa suka kama akalar raƙumi suka ce ya rasulullahi ka saukan mana ko ka danne a nan ka saukan mana a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku kyale ta Allah ya san da ita da za su sauka suka ce to amma ka je ka zauna wajen ƴan uwan mu yau kwana uku wallahi in ka shige baka sauka a wajen mu ba ya zama mana abun gori ko za su taya mana a takama da wannan ya rasulullahi ko dan kadan manzo Allah ya durkusar da raƙuminsa ya sauka yayin a wajen su sallallahu alaihi sai juma'a ta sauka sai manzo Allah ya ce to a taro jama'a zamu juma'a to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi juma'a farko yayi hudu ba farko wannan shine juma'a sa ta farko sallallahu alaihi wasallama da yayi kafin ya shiga tsakiyar Madina to masallacin yana nan a waje ranar na'a gashi masallacin har yau yana nan ginanne kenan yanzu bi kenan sai masjidul gamamati masjidul gamamati yana nan a musalla daga masallaci yamman Madina yanzu in ka sa al-Qibla a bayanka to hannunka na dama gabas ne hannunka na hagu yamma ne to in ka fito masallacin Annabi ta wannan yamma ka fito ta kofar babu salam ko babu rahmati to ka shige wannan filin to ga musallacin inda manzo Allah yake sallar Juma'a amma yanzu an yi daban masallaci har ya je wajen amma da tsakaninsa da na wajen da nisa nan ne manzo Allah yake sallar Idi manzo Allah bai taba sallar Idi a cikin masallacinsa ba sai sau daya Abu Dawud ya rawaito saboda an kwan ana ruwa kuma gobe sallah to manzon Allah yayi a cikin masallacin sa. Amma gashi ne yanzu duk a cikin masallacin suke sallah. Kuma mutun ya kirkire ya ce ma shine dan sunna. Ba wani sallah ta idi a cikin masallaci ginanne. Sai dai masallacin Makka shi ko masallacin Makka ai ba ginanne bane. Baranda sa ai waje ne. Ita ma baranda sa dai take da masallacin idi guda dai dan haka ake yi a ciki. To masa to nan masjidul gamami inda manzo Allah ya sallar idi ne sallallahu alaihi wasallama ta ranar karamar sallah to rana ta fito sai hadiri yazo yayin rumfa sai hadiri wajen yayin rumfa to sai aka sa wajen masjidul gamami da aka gina aka sa masallacin da hadiri yazo yayin manzo Allah rumfa dan aka kubbobin masallacin sai aka yi su farare har hasumiyar masallacin ma dan a sanar da kai wannan to kaga masjidul gamami yanzu masallaci nawa kenan uku sai masjidin Abubakar Siddiq kusa da masjidin Gamami din nan akwai masallacin sayyidina Abubakar Siddiq shi ma wajen sallar sayyidina Abubakar Siddiq ne ta idi shi ma anan sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu nan yayi sallar idi ta Abu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma yayi sallah anan wajen yayi sallah anan wajen da haka ake ce masa amma dai sayyidina Abubakar ya shuhura yana sallar idi a nan waje shi sai aka samu masallacin sayyidina Abubakar kudi kenan yanzu wannan ko sai masallacin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu shi yana nan bayan su kusan ka biyo bayan masallaci din shi ma nan sayyidina Umar radiyallahu anhu ya dinga sallar idi shi ma dai tufilin idin ne anan sayyidina Umar ya dinga sallar idi aka samu masallacin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu to shi ma kuma an rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a wajen nan inda sayyidina Umar bin ya dinga sallar idi a zamanin khalifancin sa radiyallahu ta'ala anhu sai masallacin sayyidina Ali karamallahu wajahu shi ma yayi sallar idi a wajen zamanin khalifancin sa kafin ya dauke headquarters ya komar da ita Kufa Iraki radiyallahu ta'ala anhu shi ma yayi sallar idi a nan wajen yanzu nawa kenan biyar kenan ku dinga girgafa kai masjidul quba masjidul juma'a shi sai masjidul gamama sai masjidul abubakar siddiq sai masjidul umar bin al-khattab masjidul sayyidina ali shida yawa to sai masjidul miqati masallacin da ake daukan haji idan an fito daga madina gashi nan katon masallaci a abaru ali masjidul miqati kenan bakwai nan ne manzo Allah yake sallah kuma ya dau miqatinsa sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan sai masjidul mu'arrasi bakwai kenan ko sai masjidul mu'arrasi shine na takwas masjidul mu'arrasi masallacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karasa baccin daransa a wajen duk in manzo Allah ya dawo daga tafiya baya shiga cikin madina tsakar dare kuma manzo Allah ya hana mutun ya dawo daga tafiya ya shiga wa iyalinsa tsakar dare in baye musu telefon ya ce gani nan ina tafa ba wannan tuhuma ce mutun yana haka Allah zai nuna ma abin da zai so duk in ka dawo daga tafiya ka kwana wani waje ko ka kwana masallaci ko ka abu ka shiga wa iyalinka da rana Allah ya kawo mu zamanin telefon yanzu in kuma ka dawo ta kama cikin dare ne ka buga mu telefon to muna nan komai dare ina nan tafi to duk annabi in ya dawo daga tafiya ko yake ka kaza in yazo nan al'adarsa ce ya kwana a nan wajen masjidul mu'arrasi kaga yanzu har lokacin da aka dauna hoto ba ginanne bane amma ga shaidar sana masjidul mu'arrasi to nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwana sannan in gari ya waye sannan manzo Allah ya tura wayansu jama'a ya ce to ku kuyi gaba ina nan tahowa sannan kuma in walahatai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunkudo da shauran jama'a duk gaba daya sannan an zo sai ya fara shiga masallaci yayi sallah raka'a biyu sannan ya shiga ɗakin ƴarsa sai da Fatimatu Zahra ya gaisa da ita sannan ya shiga ɗakin sai da Aisha sannan ya shiga ɗakin shauran matan duk gabaki daya sallah na takwas kenan ko to sai masjidin Abizarri masallacin Abizarri saboda Abizarri ne yayi wannan ruwaya din masjidin Abizarri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abizarri ya ganshi yayi sujada a nan wajen yayi sujada mai tsawo ita har sai da nazarta annabi ya rasu saboda tsawon lokacin da yana sujada sannan ya daga kansa sannan nazo sannan na zo na tambi na ce ya Rasulullahi na ga ka tsohonta sujada hasira na zace ma cewa Allah ya karbi ranka sai ya ce a'a Jibrilu ne ya zo min yayi min bishara daga wajen Allah duk wanda yayi min salati daya to shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai magoma Allah Jibril ne ya zama min bishara daga Allah cewa man salla alayka sallaitu alayhi duk wanda ya salla salati a gare ka ya rasul zamma salati wa man sallama alayka sallamtu alayhi duk wanda ya sallama a gare ka to ni ma zamma sallama duk wanda ya gaishe ka zan gaishe shi sai ne sujada dan godiya ga Allah wannan sai da godiyan ci aka kawaita sallallahu alaihi wa sallama to duk dai mun yi bayanin salatin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka shige nan wa kenan yawa to sai masjidul ijabati masallacin amsa addu'a yana nan yanzu yana nan kusa da Green Palace hotel din abu wannan mun sha shigan sa masjidul ijabati shi kuma manzo Allah sallallahu Amir bin Sa'adin ya rawaita daga babansa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya taho daga Aliya har yazo ya shige da masallacin Bani Muawiya suna ba wannan khalifa ba sunan wurin ke kabilar take wajen to sai ya shiga wannan masallaci yace ni ma na shiga muka yi sallah tare da shi manzo Allah ya ta addu'a ya tsawaita cikin addu'a sannan manzo Allah ya juyo wajen mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya na roki ubangiji na abu uku amma ya bani bi ya hana ni guda daya sallallahu alaihi wasallam na roke shi kar ya halaka al'umma ta da fari a ce fari ya game duk al'umman manzo Allah din nan ya halaka su eh Allah ya ce ba zai haka ba ko dai an yi a wani waje ba za a yi a wani waje ba ko an yi a wani waje Allah zai sa abinci ya zo daga wani waje na roke shi kar ya halaka al'umma ta da tsunami duk gaba ɗaya a ce tsunami ya wannan tekun nan ta ninka duniya nawa eh ta ninka duniya nawa kuma za ka ga abu ne kaman tudu da kwali ba dan Allah ne yake rike ta ba Muhammad Abdullahi Hujjat Sayyid ya kawo dalilai Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya kawo ijazozin sa wajen wanda suka yi mai ijaza har ijaza 13 sannan Shehu Ibrahim ya ce amma mun gode Allah yau ijazan mu daga Shehu Tijani ne ba wani a tsakiya mu daga Shehu dan yana nan tare da mu duk inda muke to Muhammad Abdullahi ya ce sai ne da za a yi musu dan Shehu ya ce ijazar sa daga Shehu Tijani sai me za a yi musu abun mamaki ne shi Shehu Tijani bai ce ya karbo daga manzon Allah a sanari ba waye ya musu to sai yanzu jikoki da kuma makiyas sai Shehu ba zai shige ya je ya karbo daga Shehu Tijani a ya karba yace lamurmuna Allah sun fi karfin hankali Allah da ya shimfida wannan kasa akan teku mai kumfa kasa ce ba amma ga sanar wai akan teku take kuma kasa tekun bata rauzaye kasa yanzu gashi muna tattaka kasa amma teku ce fa a kawo ai kowa da yayi haka daidai da kamu uku ma sai jawo rijiya ashe ya san akan ruwa yake ko kuma a zo a sa burtsatsi dinna ai ta fito da ruwa ji ya san akan ga tekun Petrus ma da nawa ne duk akan su muke to Allah da wannan dan ya sa Shehu ya karbi wannan Shehu Jani ai ba abun mamaki bane ga mun kirai ku mun kirai yawa to lamarin Allah to na roki Allah kai halakar da al'umma ta da tsunami to Allah ya bani wannan Allah ba zai halakar inda dan wata Katrina ko Indonesia sun yi ba amma dai Allah ba zai sha duk al'umma annabi ta halaka da shi ba wasa'altuhu na roki Allah Allah ya ja'ala ba asahum bainahum kariyasau al'umma ta boko haram yan da'is yan wane ne yan kaza ai tayake yake a ciki sama na aniha Allah ya hana ne ya ce a an rubuta wannan wata ruwa akwai ma to wannan shine aka sa masjidul ijaba to a wannan masallaci aka yi to a ranar Isra'ila manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wata takobi a rataya a al'arshi tana diga jini nan da nan ya fadi ya san ta me ya fadi ya ce Allah kanka dora ta akan al'umma ta aka ce ai an riga ya tashi kawai an riga an hukunta sultanul uluhiyya Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya ce in sarautar Allah ta motsa to ranan Ibrahim ma bai isa ba subhanallah ranan Musa ma bai isa ba har Muhammadin da duk soyayyen nan da ake masa ranan kawai ya shiru bai isa ba ranan ya Ibrahim a arid an haza kai Ibrahim ka ne kawai innahum ka ja amru rabbika lamarin ubangijinka yazo kai ba wata magana ya muha innaka la tahdi man hababta walakin Allah yahdi man sha to kaji abin da ake tsoro kawai wani zaci Allah dan gidansu ne tabaraka wa ta'ala nusuldan al-uluhiyya na ya motsa la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim to wannan shine masjidul ijaba sai nan wa kenan dan goma ko to sai masjidul sukuya shine na 11 ko masjidul sukuya shi masjidul sukuya wa rijiya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawa rijiya ce a kasar sa adibina adiwa kas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Abu Qatada ya rawaito manzo Allah yazo yayi alwala sallallahu alaihi wasallama yayi nafilolin sa sannan ya roƙawa madinan sa Allah a wannan waje ya roƙawa madinan sa cewa Allah annabi Ibrahim badadinka bawanka annabinka shi yawa mutan maka duk wannan addu'a ta alkhairi Allah ya kawo musu komai na dadi komai na abu Allah ya kawo musu to nima Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawanka annabinka ma'aikinka nayi roko ga ƴan Madina irin abin da annabi Ibrahim ya roka wa mutanen maka Allah nayi wa mutanen Madina roko ka sa albarka a cikin mu dannabin su ka sa albarka a cikin sikelin su ka sa albarka a cikin ƴan itatuwan su Allah ka soyan mana Madina kamar yanda muke son maka Allah ka sanya abin da yake na annoba ta Madina a dauke shi a kai kumin wuri ne tsakanin Makka da Madina annoban Madina gaba daya saboda Madina gari ne a cikin kwaruruwan ruwa cikin lambatun ruwa akwai sauro da aka bawo ya kaga ana zazzabi irin na typhoid irin na cizon sauro da jiki zai yi zafi da abubuwa manzo Allah sai ya ce Allah ya dauke a kai kumin kuma aka dauke haka Allah ni ma na haranta Madina inda ka haranta Annabi Ibrahim haranta Makka din nan daga waje kaza zuwa waje kaza haramu da ake cewa haramu to ni ma na haramta Madina adadi kaza din nan to duk a masjidu sukuya manzo Allah yayi wannan sannan wannan masjidu sukuya din annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi faretin sojojin sa ranar Badar da za a fita yakin Badar sannan manzo Allah yayi faretin su ya shirya su ƴan yara waɗanda suka yi kanana manzo Allah ya dawo da su akwai wanda aka bari aka bar aka ce ɗaya ya dawo yace ya rasulullahi ka ce da wani gashi nan ya tsaya ni kuma ka ce in kuma bayan na shi karfi gashi nan manzo Allah ya ce ku ko kawai an gani ku ko kawai an gani aka ko kawai ya kada wanda aka ce to shi ma ya shiga a ciki din ne ake ko kawai za a je a yi da doce doce ba yanzu ne na bindiga na tsoro kawai daga gefe a dauke mutum ba to su kuya kenan sai masjidul mustara masallacin hutawa shine na bani harisata shi yana cikin kabilar bani harisata na ausu shi wannan waje shi kuma waje ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo waje ne da manzo Allah ya huta bayan ya dawo daga yakin uhudu sallallahu alaihi wasallam waje ne kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa rigar yakin sa a yakin uhudu da haka suke ce masallacin rigar yaki saboda annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa rigar yakin sa har riga biyu sallallahu alaihi wasallama yawa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tafi ziyara shahidan Uhud shahidan Uhud suna da wata falala manzo Allah yakan zuwa ya ziyarce su har wata rana ya tafi da sahabban sa yake cewa ne musu shaida su wa'ina zace mu fa ya rasulullahi ce to mu je dai amma dai su wa'ina an gama kam ne musu shaida sallallahu alaihi wasallam cewa to shi da aka sa masallacin Masjidul Mustara yana da falal kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwana anan akwai uwan mu'mine da take cewa nazo wa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an wani dafaffen nama da daddare anan ya ci sallallahu alaihi wasallama to Masjidul Mustara sai Masjidul Sheikhain dutse ne guda biyu ake ce musu Masjidul Sheikhain to nan manzo to inda take ta kawo naman nan ba Masjidul Mustara bane wannan Masjidul Sheikhain din ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hanyar sa ta Uhud yayi sallar la'asar da sallar magriba da sallar isha duk anan wajen sannan ya dan yi bacci kadan sannan tsakar dare ya shiga Uhud sallallahu alaihi wasallam da rinjinan sa ya shirya su to kuma nan ya faretin sojojin sa na Uhud ma ya kuma dawo da ƴan yara wanda basu kai ba a nan wajen manzon shekaru ina ana Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafikai ya koma da ɗaya cikin uku rinjina annabi. Annabi ya fito da wajen mutum 1000 da wani abu, annan ya koma da mutum 300, aka zama shaula 700 da wani abu. To anan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jo ɗansu mutane sun taho da yawa, ce su waye wannan? Aka ce Yahuda ne suka taho taimakonka. Yace bazan nemi taimakon kafiri akan kafiri ba, safi na gode. Ji anan aka yi wannan sallallahu alaihi wasallama. To anan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa wannan rigar yakin da muka faɗa a can, shi wancan can wajen hutawa ne kawai, Mazdul Mustara. Amma wannan Mazdul Shekaini din nan, a nan kuma uwan muminai din nan sai da Ummu Salama radiyallahu anha, anan tace ta zo da manzon Allah abinci nama ya ci cikin dare, ta koma da shi. To wannan masallaci na nawa kenan? To sai wannan shine Mazdul Shekaini. Sai Mazdul Fasha ko Fusha, Mazdul Fusha din nan yana nan a Uhudu, a jikin dutsen Uhudu. To a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda rauni, manzo Allah ya yi sallah a zaune, sahabbai ma suka yi sallah a zaune bayan an gama yakin Uhudu, sallah a zahab da al'asar saboda rauni, duk a zaune aka yi sallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda kuncin wajen manzo Allah ya ce a dan yalwata dai ba zai ji wayansu ga. To nan aya ta sauka, ya ayyuhal ladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi filma jalisi muko, to ruwaya hafsu kuma filma jalisi tafsahu yasahillahu lakum. Ana ambatan sa masjid Uhudi, ana ambatan sa masjid Sha'abi, masallacin kwarin dutse na Uhudu, to ko masallacin Shi'ibi Jarrari, to duk wannan sunan wannan masallaci kenan. To yana nan masjidul Fusha. Sai masallacin shugaban shahidai, masallacin sayyidina Hamza dan Abdul Muttalib, yana nan a Uhudun shi kuma. To wannan inda kabarin sayyidina Hamza yake, nan a Uhudu masallacin sayyidina Hamza, sai shi ma yana nan ginanne a cikin Uhudun. Sai Masjidul Fathi, masallacin Fatahi, inda manzo Allah ya addu'a Allah ya taimake shi akan tatarkiya a Hazabu, rundunar kafirai da suka taho su 12,200 suka zo. Sannan a Madina ma mutum 3,000 ne kawai, in din ma wanda za su yakin ma mutum 3,000 ne. Kaga yanzu kowane mutum ɗaya zai yaki mutum nawa kenan? Hudu. Zai yaki mutum hudu kenan. To aka yi yaki, aka fara haka. An fara haka tun daga Masjidul Mustara, wajen Masjidul Mustara haɗin can, daga nan aka ɗauko Kandaku. To har ya zo wajen Sal'u, wajen dutsen Sal'u ɗin nan. To dutsen Sal'u ɗin nan saboda dutse ne, dutse sosai, to nan ne bai yi haka, bai yi zurfi ba. In za a shiga Madina ta nan za a shiga. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya zo ya kafa rumfarsa a nan wajen sallallahu alaihi wasallama. Ya san dai ba za su iya bari waɗannan kafirai su shige cikin Madina, kuma ba za su iya shiga ba sai sun gama da wanda suke nan wajen. To don haka yaki ya ta gurzawa a nan wajen, to Masjidul Fathi. To a nan manzo Allah ya yi addu'a ranar Laraba tsakanin Azahar da Al'asar. Allah wanda ya saukar da littafi mai gaggawar hisabi, ka watsa mana waɗannan runduna. Allah ka watsa su, Allah ka girgiza su. Shikenan, Allah ya yi wannan. To sai kuma shauran masallatai, yanzu wannan nawa kenan? Sai masallacin sayyidina Abubakar, inda sayyidina Abubakar ya kafa sansaninsa a nan ƙasan wannan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To shi ma kuma manzo Allah ya yi sallah a wajen. Sai masallacin Salman al-Farisi, inda aka ga wannan dutse, shi ma kuma manzo Allah ya yi sallah a wajen. Sai masallacin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, inda ya kafa headquartersa a nan wajen, kowanne sansaninsa ne, kuma manzo Allah ya yi sallah a wajen. Haka manzo Allah yake bin sansanin ai sallah. Sai masallacin sayyida Fatimatu Zahra, ana ce masa kuma masallacin sa Adubinu Ma'azin. To ana ce masa masallacin sa Adubinu Ma'azin, to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa sansanin sa anan. To sune waɗannan masallatai wajen guda masallacin sayyidina Umar masallacin akwai na sayyidina Alima inda ya kafa sansanin sa a nan wajen sai na sayyida Fatimatu Zahara sai na Salmanul Farisi bari mu kirga su ga Masjidul Fati na Annabi tuko inda ya abu sai na sayyidina Abubakar sai na sayyidina Umar sai na sayyidina Ali sai na sayyida Fatimatu Zahara ana ce masa na Sa'ad bin Mu'az sai na Salmanul Farisi yawa wanda dutse yake ya fito a wajen to kaga zan hada wannan biyan akan wayancan nawa kenan 21 ko yawa sai masjidin rayati masallacin tuta wannan masallaci ana ce masa masallacin tuta saboda akwai dutse a kusa da shi ana ce masa dutsen zubabu to duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita yaki can yake sawa aje a kafa tutar sa to kowa ya san za a fita yaki kenan kowa ya san za a fita yaki kenan kuma nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kafa rumfarsa yana kallon masu haƙan rahi masu haƙa to dan haka ya dinga sallah a nan wajen ba shine na addu'a ba wancan wanda wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kallon wato masu haƙan rami a wajen sai masjidul kiblataini shine masallacin da manzo Allah yana kallon baitul maqdisi aya ta sako kannara ta kallubo wajhaka fis sama'i falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatr aka ce to yanzu ajiya baitul haram ajiya ka'aba to shikenan duk aka biya manzo Allah ya koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ya kalle ka'aba inda daidai mata suke ana kallon daidai inda ran ka'aba ya koma inda mata suke mata kuma suka komo inda maza suke sai aka ce masa masallacin al-kiblatai guda biyu wannan kenan sai masjid bani hiramin masallacin bani hiramin yawa min bani salamata shine daidai gidan Jabir din nan inda ya ga ranar kandaku ya ga manzo Allah yana jin yunwa yazo ya sa matarsa ta yi gurasa da nama aka yanka akuya manzo Allah ya ce to dun ma wajen mutum 3000 na a tafi aje a ci aka zo aka ci kuma ya ishi kowa kuma manzo Allah ya salla a wajen sallallahu alaihi wasallam to wannan masallaci sai masjidus sabaki manzo Allah yana sa ai sukuwa a zamanin sa zai ce daga inda ya sa zuwa waje kaza ana ce da wajen masallacin sukuwa musabaka ta sukuwa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sa haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi salla a wajen yawa yana yayi addu'o'i ma ji a wajen jin gabaki da sallallahu alaihi wasallam alatu zaraci ruwaya ta zo manzo Allah ya da daga idi ya kan tsaya a nan wajen yayi addu'a sallallahu alaihi wasallam to sai masjidul shamsi masallacin rana domin rana tana kullowa daga kuba ta nan wajen yana cikin gidajen Banin Nazir to lokacin yakin Banin Nazir sabaha la yukhrujuna lokacin wannan sabaha nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya kafa rumfarsa har sai da Banin Nazir suka fita yakin Banin Nazir nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa rumfarsa kuma ya salla a wajen sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ya tsare mutanen Banin Nazir yawa kusa da Masjidul Fudayki zamu zo bayanin Masjidul Fudayki din to wannan shine Masjidul Shamsi sai Masjidu Bani Quraizata shi wannan masallaci lokacin yakin Bani Quraiza nan manzo Allah ya kafa rumfarsa ya dinga sallah har Allah ya taimake shi akan Bani Quraizata sai Masjidu Bani Dinar shi masallacin Bani Dinar ne mutanen Kazaraju ana ce masa magi salatu saboda a wajen yake sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama azawaito yayi sallah a wannan wajen saboda sayyidina Abubakar yayi aure a wajen har yayi rashin lafiya a wajen to manzo Allah ya dinga zuwa yana duba shi a wajen to duk manzo Allah ya zo a nan yake sallah sallallahu alaihi wasallam sai masjidul musabbahi masjidul musabbahi farkon shigowar manzo Allah Madina sallallahu alaihi wasallama asba a nan wajen ta yi masa anan ya durkushe raƙumin sa ye alwala ye sallah tare da sayyidina Abubakar da ɗan duba hanyar sa sai ya ji wani yana kiran dan uwansa فلاهو فلاهو رمبنتا رمبنتا مزالك الحمد لله من رمبنتا مزالك أنا سيجي عرشي وانا أكتشي وعرشي تو وانا مصد في مسجد النور مسجد النور مزالك يسلع أوجه كما نني عند صحابنا الناس أسيد بن خزير da suka fito daga Abubakar bin Bishr da Usayd bin Khuzair suka fito daga wajen manzo Allah sun yi hira da shi da daddare sandarsu ta zama tocila ta dinga haska to daidai wannan masallaci ta zama tocila dinnan ta dinga haska musu kuma Anas yayi ruwaya shine mai ruwayar wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a wannan wajen an karba daga yawa Abdullah bin Sa'ad a cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a masallacin Tauba tuba da ake fada ko zikira hazimi an karbo daga Muhammad dan Fudala ta annabi an rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallati mawdi'i masjidin nur yayi sallah a wajen nan na masallacin nur ana ambaton sa da haka ne saboda wannan abu to manzo Allah yayi sallah a wajen sai masjidul manara tai shi ma duwatsu ne guda biyu ana ce musu manaratain an karbo daga Abdullahi bin Bola an arba'atin daga mutum hudu daga muhajirai dukkan sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah wajen wannan dutse ja a wannan waje yayi sallah da sahabbansa har ya ga dabba da aka akuya da mushe tana wari kowanne sahabi ya toshe hancin sa manzo Allah ya sani da kwato sai ya sani da wannan akuya da take wari dinnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi duniya ta fi wannan akuyar wari da wulakanci a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to wayannan sune masallatan da an mun kirga su zaka gan sune masallatai 33 na Madina na tarihi dai wanda tunanan a gine wanda Shehu radiyallahu anhu ya samu 16 wanda sune a gine Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah